Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Hukumomi a birnin New York da ke nan Amurka sun gurfanar da mutumin da ake zargi da buɗe wuta a wata tashar jirgin ƙasa da ke birnin a gaban kuliya, inda ake zarginsa da yunkurin yin kisa da kuma raunata mutane da dama. Yau batun da shirin na duniyar Amurka zai yi nazari a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. Madalla. To, mutumin da ake zargi da buɗe wuta a wata tashar jirgin ƙasa da ke unguwar Brooklyn a birnin New York da ke nan Amurka ya gurfana a gaban kotu a ranar Alhamis, inda aka tuhume shi da laifukan da suka danganci ta'addanci. A ranar Laraba aka kama Frank R. James bayan da aka kwashe yini guda ana farautarsa, inda wani ya kira 'yan sanda ya fallasa inda yake ɓoye. Ko da yake kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa shi James ɗin ne da kansa ya kira 'yan sanda ya faɗa musu inda yake. Lauyan gwamnati Brian Peace ya ce James, mai shekaru 62, shi ke da alhakin harba bindiga haso 33 a cikin jirgin da ke tafiya a ƙarƙashin ƙasa a ranar Talata, bayan da ya turnike ɗaya daga cikin taragun jirgin da hayaƙi.
My office is prepared to prove beyond a reasonable doubt that on April 12, 2022, in Sunset Park, Brooklyn,
Lauyan gwamnati Brian Peace kenan yake cewa ofishina ya kintsatsab don gabatar da hujjojin da ke cewa a ranar 12 ga watan Afrilun shekarar 2022 a unguwar Sunset Park da ke yankin Brooklyn a gundumar New York. Frank James yana sane ya yi amfani da makami mai haɗari da niyyar yin kisa da juwa fasinjoji ciwo ciki har da ma'aikatan jirgin a tashar jirgin da ke ƙarƙashin ƙasa a New York.
With the intent to cause death and serious bodily injury to passengers and MTA employees on the New York City subway system.
A da ranar Talata ne yayin da jama'a ke haramar tafiya wuraren aiki da safe, James ya turnike cikin jirgin da hayaƙi sannan ya fara harbin kan mai wadawabi, lamarin da ya jikkata mutum 16. Goma daga cikinsu sun samu raunuka sanadiyar harbin bindigan ne, yayin da sauran suka samu rauni a ƙoƙarin da suke na tserewa. Babu dai wanda ya mutu zuwa lokacin haɗa wannan shiri, amma bayanai sun yi nuni da cewa mutum 5 daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali. Bincike da ya gano cewa James ya fito ne daga Philadelphia da ke jihar Pennsylvania, inda ya hayo wata motar ɗaukan kaya ya tuƙo ta har zuwa New York don aikata wannan ta'asa. Jami'an tsaro sun gano makullin motar ne a cikin wata jaka a kusa da inda aka yi harbin, wacce aka alakanta ta da ɗan bindigar. Musababin kenan da ya sa aka iya ganowa cewa James ne mutumin da ake nema.
The government will prove, among other things, that James traveled across state lines.
Lauyan gwamnati kenan har ila yake cewa gwamnati za ta kafa hujjar cewa James ya yi tafiya har zuwa jihar ta New York don ya aikata wannan ta'asa, inda ya yi dakon kayayyakin da za su taimaka masa wajen aikata wannan laifi.
Materials across the state line in aid of the commission of the offense.
Peace ya ƙara da cewa laifukan da ake zargin James da aikatawa za su isa a yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari idan aka same shi da laifi. Sai dai ya ce a iya binciken da suka yi ba shi da alaka da wata ƙungiyar 'yan ta'adda ta ƙasa da ƙasa ko akasin haka, sannan ba a san dalilin sa na aikata wannan ɗanyen aiki da ake zargin shi da yi ba. A halin da ake ciki, hukumomi sun ce za su ci gaba da gudanar da binciken su akan wannan lamari. Kafin mu ƙarƙare shirin ga wannan saƙon.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diplomasiyya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo.
To masu saurare, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin Duniyar Amurka nan makon, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Letters Version da ta taimaka wajen hada wannan shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a sha ruwa lafiya.